Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta tabbatar da mutuwar wasu mutane 19 da kuma wasu 23 da suka samu munanan raunuka sakamakon tashin wasu bumabumai da ya auku a daren jiya a wani kauye da ake kira Mulai Kalmari da ke dab da shiga cikin garin Maiduguri. Tun a daren jiya ne dai mazauna wannan yanki suka ji sun dinga jin karan tashin waɗannan bumabumai da aka ce ya auku a wurare daban-daban guda hudu, wanda dukkaninsu 'yan kunna bakin wake ne mata da suka dinga afkawa taron jama'a da misalin karfe 10 da 'yan mintunan cikin dare. Na dai kasance cikin tawagar 'yan jaridu da ma jami'an tsaro da suka fara isa wannan wuri tun da sanyin safiyar yau Laraba. Ina muka ganewa idanunmu yadda abubuwan ya wakana kamar haka.
Wanda an gama a cikin da suke da
ta. Za ta yana zai anguwar Mulai Kalmari inda aka samu tashin goma a garin. Kuma za ka wasu mutane daga ana masu jana'iza a kusan mutane 10 ke da shi ana shirin yi masu jana'iza. Kusan zai duka maza ne a kwanciya nan wanda suka mace sakamakon tashin wannan faruwar. Kuma ana kokarin masu jana'iza wannan mutanen wannan gari a suke yi su ana kokarin su tsara kenan za ka.
Mun kuma tantabi kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Mr. Damiel Chuku wanda shi ma ya zirci wannan kauye inda ya mana karin haske game da abin da ya wakana da ma tabbatar mana da adadin mutanen da suka mace da kuma waɗanda suka samu raunukan kamar haka.
Very close to the military guard location. And while he was there, before they knew it, she turned in about six.
Yace a daren jiya ne dai wasu 'yan kunna bakin wake mata su hudu suka shiga wannan kauye na Kalmari, kuma a daidai lokacin da ake karban gaisuwar mutuwar wani a wannan kauye shine ɗaya daga cikin su da afkawa matasan sa kan nan da ake kira civilian JTF wanda ke kusa-kusa da inda jami'an tsaro ke sa ido. Kafin su ankara ta tala bom din da ke cikin ta wanda hakan ne bayan sanadiyar mutuwar wasu jami'an sa kan da ake kira civilian JTF din su shida nan take, yayin da wasu kuma daga cikin su suka samu raunuka.
One of them managed to infiltrate the morning arena. Detonated there about 11 people, including herself, the suicide bomber.
Ya ce ɗaya kuma ta shiga inda ake karɓan wannan ta'aziyya ne wanda ta tara bom ɗin da ke jikinta, inda nan take mutane 11 da ita kanta 'yan kunnar baƙin wake suka mutu.
There was also another explosion at a place close by called Sabungari Mole. Took them by surprise and detonated, and quite a number of them died while others were injured. So altogether now we have about 19 people dead, confirmed dead.
Ya ce akwai wani bom ɗin kuma na uku da wata tada a wani wurin da ake cewa sabon garin Mulai, wanda ta kuza kuma ta yi masu bazata ta tara bom ɗin da ke jikinta, yayin da dama suka mutu wasu kuma suka ji raunuka. A yanzu dai haka muna da mutane 19 ne da suka mutu kuma mun tabbatar sun mutu. Ya ce akwai wasu kuma guda 23 da suka samu munanan raunuka kuma yanzu hakan ana musu jinya a asibiti. Kwamishinan 'yan sanda Mr. Jamiel Chuku ya kuma yi ƙarin haske game da mutuwar wasu civilian JTF ɗin da aka ce wannan bom ɗin ya rutsa da su.
Well, on record we have about 12 of them, while the remaining 7 are among the mourners.
Ya ce a cikin bayanan da muke da shi a yanzu hakan su 12 ne suka mutu, sannan sauran guda 7 mutanen da ke karɓar ta'aziyya ne. Yanzu dai adadin mutanen da suka mutu gaba ɗaya 23 ne, yayin da guda 19 suka kasance mutanen gari, wanda daga ciki kuma mata ne 'yan kunnar bakin wake da suka kawo wannan harin a daren jiya, yayin da guda 23 kuma yanzu hakan ke jinya a asibitoci daban-daban da ke birnin Maiduguri. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.